sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 11 ga watan Yuli. A babin rahotanni za a ji cewa hukumomi a Najeriya sun yi watsi da rade-raden yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a kasar. To sai dai wasu na ganin da bukatar abu dukkin maganar.
A irin wannan magana kama shi za a yi ya faɗi mecece shaidarsa, mecece hujjarsa, ta ina ya samu wannan magana tunda ba karamin magana ba ce.
Za a ji cewa yaƙi da 'yan bindiga na iya ɗaukar wani sabon salo a jamhuriyar Nijar bayan da tsaffin 'yan tawaye suka yi alƙawarin agaza ma sojojin ƙasar.
Mu kai su inda da kai sun ba saurin da suke ba, mu gona musu, mu yaƙe su tare da su, mun ce mun dauki wannan niyyar, za mu shiga gaban sojawan Nijar.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi ina tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirye-shirye da jan damara da 'yan siyasa ke ci gaba da yi a Najeriya. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Binta Yaro da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Mai karantawa Binta Suleiman Yero. To, gwamnatin kasar Kamaru ta buƙaci tallafin abinci na gaggawa don taimakawa iyalai sama da miliyan 2 da ke fuskantar barazanar yunwa a yankin iyakokinta da Chadi da Najeriya da ke arewacin kasar. A wani taron tattauna rikici da aka yi yau Litinin a birnin Yaounde, hukumomi sun ce rashin tsaro, aukuwar bala'o'i da rikicin kabilanci na daga cikin abubuwa da suka haddasa ƙarancin abinci a kasar da yawan mutanen miliyan 26.5. Ministan noman kasar Gabriel Mbairobi ya ce ambaliyar ruwa da giwaye sun lalata kadadar gonakin noma da na kiwon kaji da yawa, sun kuma yi sanadiyar kisan shanu, tumaki da awaki da ba san adadinsu ba cikin watanni 6 da suka gabata. Mbairobi ya ce mummunar kaurar da kwarin tsuntsar katafila da tsanya da tsuntsaye suka yi sun yi sanadiyar lalata dubban kadadar gonaki a Kamaru, musamman kan iyakar Chadi da Najeriya. Yace kusan mutane 300,000 sun samu kansu cikin matsananci ko karancin abinci da ke bukatar taimakon gaggawa, haka kuma mutane miliyan 2.6 ba su da tabbacin ko za su ci abinci ko da sau ɗaya ne a rana. Da yake magana a birnin Yaounde yau Litinin a lokacin taron tattauna rikicin, Mbairobi ya ce galibin fararen hula da ke fuskantar barazanar karancin abinci na kuma fama da tashin farashin kayayyaki da yakin Rasha a Ukraine haifar. Jami'an Ukraine sun ce hare-hare ta sama da Rasha ta kai kan birni na biyu mafi girma a kasar, wato Kharkiv, da safiyar yau Litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini, inda akalla mutane 3 suka mutu tare da jikkata wasu 28. Olesya Nehubov, gwamnan yankin Kharkiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa har-haren makami mai linzami, ciki har da wanda ya faɗa kusa da wasu wuraren ajiyar kayayyaki, an auna fararen hula ne. Sai Nehubov ya kira har-haren na ta'addanci. Har-haren dai na zuwa ne a yayin da masu aikin ceto a garin Chasiv-Yar da ke gabashin kasar ke kokarin gano waɗanda suka tsira daga harin roka da Rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa 5 a ranar Asabar ɗin da ta gabata, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 15. Ma'aikatar agajin gaggawa sun ce ta yiwu mutane kusan fiye da 20 sun makale a ƙarƙashin baraguzan ginin, kuma sun yi magana da wasunsu. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin Tokyo yau Litinin, biyo bayan kisan tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe. Muna jimami tare da jama'ar Japan akan wannan rashin. Wannan al'amari na kaduwa da duk muke ji, wanda Amurkawa ma suke ji, na wannan mummunan bala'i da kisa. Abinda Blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan ganawa da Prime Minister Fumio Kishida. Ya kara da cewa babban rashi ne saboda a lokacin da yake kan karagar mulki, Prime Minister Abe ya karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashenmu sosai. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka kashe Abe a birnin Nara yayin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zabe. Blinken ya ce ya je Japan ne bisa umarnin shugaban Amurka Joe Biden. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yara 7 ne suka mutu sakamakon wata fashewa a arewacin kasar Togo. Nan take dai ba a san abin da ya haddasa fashewar da ta auku a daren ranar Asabar zuwa wayewar garin Lahadi ba. an kaddamar da bincike don gano musabbabin fashewar da kuma gano waɗanda ke da hannu a lamarin. Injirin dinar sojojin kasar a ranar Lahadi an kashe sojoji 8 a yankin a ƙarshen watan Mayu. Kasar ta ayyana dokar ta ɓaci a yankin arewacin kasar biyo bayan harin. Wata kotu a kasar Spain ta amince a gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata. Elsa Chize dos Santos ce ta nemi a yi bincike saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa. Ta ce abokan hamayyar siyasa ba sa sanya marawa yan adawa baya a zaben Angola da ke tafe, kamar yadda BBC ta ruwaito. Haka kuma BBC ta bada rahoton cewa dan siyasar ya so a binne shi a sirrance a Spain, amma kasar Angola ta dauki matakin mayar da gawarsa kasarsa ta asali don yin jana'izarsa. Marigayin mai shekaru 79 a duniya ya rasu ne a asibitin Tecno da ke Barcelona, inda ake jinyarsa sakamakon doguwar rashin lafiya da ya yi fama da ita, a cewar wata sanarwa da fadar shugaban kasar Angola ta fitar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumomin kasar suka yi watsi da abinda suka kira jita-jitar yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba da ba gaskiya ba. Hassan mai da kaina gare ka.
A dai yan tsakanin nan ne jigo a jam'iyyar APC mai mulki kuma tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Chief Femi Fani Kayode ya yi zargin cewar sojoji na kitsa yin juyin mulki don hanbarar da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Amma cikin martanin da ta mayar, hedikwatar tsaron Najeriya ta yi watsi da zarge-zargen na tsohon ministan, inda ta ce wannan zargin ba gaskiya ba ne. Mai magana da yawun rundunar tsaron Najeriya Major General Jimmy Akpo ya ce mayakan Najeriya suna biyayya kuma za su ci gaba da yin biyayya ga kundin tsarin mulkin Najeriya. General Jimmy ya ce ai sojojin ne suka mika wa 'yan siyasa mulki kuma suka yi ta kare ta, a don haka babu wani dalili da halin yanzu za su yi kasadar yin juyin mulkin, abinda suka ce ai ya ma zama tsohon yayi. Amma duk da haka fa, duba da zargin na juyin mulki da Chief Fani Kayode ya yi, a cewar masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk, maganar juyin mulki babbar magana ce.
Wato Hassan, gaskiya magana irin ta juyin mulki ba karamin muhimmiyar magana ba ce. Idan har mutum kama Femi Fani Kayode zai fito irin wannan magana, gaskiya ni ban tsammanin cewa wai tanka mishi za a yi da maganar jarida ana ja da shi ba. A irin wannan magana kama shi za a yi ya faɗi mecece shaidarsa, mecece hujjarsa, ta ina ya samu wannan magana, tunda ba karamin magana ba ce. Kuma idan ba shi da tabbas akan wannan magana, to kaga alama ce ta wasu sharri wanda zai iya jawo rayuwarsu mata sarwanta. Idan kuma yana da hujja, ai amfani da wannan hujja abu diddigi a ga me yake faruwa. Harkar juyin mulki aba ce muhimmanci da ya kamata koda yaya aka ji kishin akanta, dole a tabbatar an je karshen wannan magana.
Sannan a manga irin ta tsaro, mai shari kan al'amuran tsaro a Najeriya Dr. Kabiru Adamu ga yadda yake kallon al'amarin.
Idan muka duba yanayin da ƙasa take ciki da kuma hadde nahiyar Afirka da ƙasashen da ke kewaye da Najeriya, sai ga ababen da suke faruwa a Najeriya sun jawo juyin mulki a irin ƙasashen. Misali, rashin tsaro da irin wannan zafin rayuwa ya jawo juyin mulki a ƙasashe, misali kamar Mali kusan su biyu a cikin shekara ɗaya. Duk da wannan waki da ita rundunar sojan Najeriya ta yi, to kamata ƙasa ta bai ma wannan magana muhimmanci. Yanayin taɓaɓɓarewar tsaro da gazawa na 'yan siyasa da yadda suka bar ababe ba a ɗaukan mataki akan rashin gazawa da kasawa na jami'an gwamnati har da su kansu ɓangaren tsaron, ya sa mutane da yawa suna irin wannan tunanin. Amma dole ne a yi la'akari da yanayin da ƙasa take ciki da kuma yiwuwar cewa ababen da suka faru a ƙasashen da ke kewaye da Najeriya za su iya faruwa a Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, yanzu kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda ƴan bindiga ke ci gaba da gallaza ma jama'a duk wanda matakan da hukumomi ke daukawa a ƙasar, wanda dan haka ne ma tsaffin ƴan tawayen ƙasar suka yi ta yin jagorantar sojojin ƙasar zuwa wajen yakar ƴan bindigar. Hamid Mahmud Gareka.
Karuwar kungiyoyin ƴan bindigar da ke addabar jama'a a wasu manyan hayoyi da suka haɗe jihar Agadez da wasu ƙauyuka na zama kamar ana magani kai na ƙaba, inda ɗan kwanakin nan ƴan bindigar suka tariyar hayya aƙalla sau biyar a sati ɗaya. Wannan yana daga cikin fasinjojin da ƴan bindigar suka tare a kilomita 60 daga birnin Agadez.
Daga Yado muke tawa Agadez kilo 60, mu mota uku muke, mota biyu ne suka tare, wata ba a kawo mota ba ta rige ta wuce, sannan ma sun tare wasu motoci guda biyu ne kamin a tare mu, kamar suna ɗauka da wuta ne, kuma suna da wuta bindiga nawa ne, kamar dai wanda suka amshe daga shi mai jika goma mai jika biyar duka, sai sauran wanda suka yi sayayya sabbin kaya, sawa, barguna, tafarmi, takalma duka ba su bari.
A baya ƴan bindigar suna yin tariyar hayya ne a wajen gari nesa da idanuwan jami'an tsaro, amma a yanzu lamari ya sauya inda suke gudanar da aikace-aikacensu a cikin gari. Na baya-bayan nan shine nonin mai babur da ya rutsa da shi, wannan wanda ya shaidi lamarin ne.
Muna zaune ne bakin ƙofa da dare, waɗansu ƴan bindiga raɗi suka amshi ma wani moto, suka zo suka yi buraken bindiga a saman shi, suka yi halbi, amma inda Allah ya sa dai ba su same shi ba, suka amshi moto da suka juro.
Suma a nasu bangare tsoffin ƴan tawayen arewacin ƙasar Nijar sun ce a shirye suke su ba wa gwamnatin tasu gudunmawa wajen kawo ƙarshen ƴan bindigar da ke gurgunta tattalin arzikin jihar. Ahmed Wagayya yana daga cikin tsoffin ƴan tawayen.
Mu tsoffin tawaye za mu ba da kwambaza, za mu shiga gaban soji na Nijar, mu zama musu ekleren abin da kake ba ekleren idanu, mu kai su inda da kai sun ba saurin da suke ba, mu gwada musu mu yake su tare da su, mun ce mun dauki wannan niyyar, za mu shiga gaban sojawan Nijar, mu je tare da su a yake.
Gwamnatin Nijar ta ce yanzu ba sani ba sabo, saboda ta shafe tsawon lokaci tana ba wa ‘yan bindigar dama su miƙa wuya. Butali Ciwuran, mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez.
Mutanen nan masu yawo da wuta da yawa, duk wannan gwamnati za ya tashi da su, kuma za ya tashi da su kuma tare da mutanen Agadez duka tare da su.
Bayyanar zinare a Nijar, safarar miyagun ƙwayoyi da kuma rikicin ƙasar Libya sun taimaka matuƙa wajen rincaɓewar matsalar tsaro a ƙasar. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid, karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Sheka, yanzu kuma ga Sani Malumfashi da shiri na gaba.
Musulmi mahajjata na bana sun sami nasarar yin hawan arfa a ranar Juma'a, lamarin da akan shafi shekaru da dama kafin irin wannan dama ta samu. A bana wani ƙaramin yaro ne ɗan shekara biyu wanda mahaifinsa wanda ya aza shi bisa kafaɗansa a lokacin da suke yin tawafi. Lamarin nan ya ɗauki hankalin jama'a masu yin tawafi tare da mahaifin nasa a daidai lokacin da yake yin tarbiyya wanda aka saba yi. A nan Afirka ta Yamma, shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya cire tutar da ta haskaka tare da jami'ai san barka, sabili da rage wa kansa da kuma ministocinsa albashi da ya yi don ƙara bunƙasa tattalin arzikin kasar. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Abdulkarim na ɗauke da cikakken bayani da ya gabatar don taya mu musulmi barka da sallah.
Jama'a, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I salute you with the greetings of Islam. Salam alaikum. Troubled waters of the current economic
difficulty. Shugaban Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi na ministoci da hukumomi kashi 30 cikin 100, sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya naɗa ciki har da shi da kansa da kaso 30 cikin 100, da kuma kofo na karban mai kyauta da kaso 50 cikin 100, ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a kasar.
A kuma makota Najeriya, kasar da ke shirin gudanar da babban zaɓe baɗi don Allah ya kai mu, manyan jam'iyyun siyasa da suka himmatu sun kammala duk abin da ya kamata wajen kimtsa gidansu a ƙarshen makon nan cikin rigunsumin sallah. A washe garin sallah ne Dattijo Bola Tinubu, ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa, ya ta yi daura murnar sallah tare da ganawa ta sirri da shugaba Muhammadu Buhari, inda ya bayyana masa wanda ya zaɓa don ya maye gurbin wanda ya janye daga wannan takara a matsayin wanda zai mara masa baya a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi. To, yana fitowa daga gidan, sai mu 'yan jarido muka nemi ba'asi. Ga bayanin da ya
withdraw today and there be already an announcement to replace him fully with a substantive Kashim Shettima. I have not discussed with him. I've disclosed it to you. Since I've disclosed it to the president, we are going to win. Inshallah, we are going to win.
Mun zanta da shi kuma akwai sanarwa da za a yi na maye gurbin wanda ya janye da cikakken wanda zai rufa mana baya, wato Sanata Kashim Shettima. Ban zanta da shi ba, amma tunda na sanar da shugaban ƙasa, shi ya sanya yanzu na faɗa maka sunan wanda muka zaɓa. Insha Allahu za mu lashe zaɓe don a shirye muke.
We have a better program for the people and about the people and ready to serve. Within a short period of time, there will be a good foundation on infrastructure. We face challenges of terrorism, we know.
Muna kuma sanar da dukkan matsalolin Najeriya, kuma za mu magance su in Allah ya yarda. Muna da shirye-shirye masu inganci da za su inganta rayuwar al'ummar kasar cikin takaitaccen lokaci, domin za mu sanya kyakkyawan daban da zai daidaita al'amura wanda za a gani zahir. Jin hakan ke da wuya, abokin aikin mu na Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya nemi cikakken tarihin Sanata Kashim Shettima, tsohon gwamnan jihar Borno.
Sanata Kashim Shettima dai na ɗaya daga cikin wanda ya yi gwagwarmaya wajen yakin zaɓen Mr. Bola Ahmed Tinubu a matsayin ɗan takara lokacin zaɓen fidda gwani da jam'iyyar APC ta fitar. An yi haifi Sanata Kashim Shettima a shekarun 1966 a garin Maiduguri da ke jihar Borno, kuma yana da auren matansa Hajiya Nana Kashim Shettima tare da 'ya'ya uku. Sanata Kashim Shettima dai ya so makarantar firamare Alamisla Primary School 1972, sannan ya garzaya makarantar sakandare da ke garin Biyu. Daga bisani ya koma makarantar sakandare da ke garin Faraskum a jihar Yobe, ya kuma yi karatun da garin sana farko a fannin albarkacin noma a 1989, sannan ya tafi kotun ƙasa a jihar Cross Rivers a 1990. Daga bisani ya koma ya karatun master a jami'ar da ke Ibadan, wanda ya dan koyar na shekara biyu. Daga bisani ya koma aikin banki a garin Eko, sai ya sace zima da ya koma ba aikin banki a bankin da ake kira African International Bank, wanda a shekarar 2001 ya koma aiki a bankin da ake kira Zenith Bank, kuma ya mai katu da ɗaya da har guda biyar a matsayin kwamishina ƙarƙashin gwamnatin Sanata Alimadu Sharif, wanda ga bisani ya zama gwamnan jihar Borno. Sanata Kashim Shettima a yanzu haka yana rike da kujerar majalisar dattawa na Borno Zakiya. Koya mutanen jihar Borno ke ji da zaɓo Sanata Kashim Shettima a matsayin wanda zai taimaka wa Alhaji Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC.
Sunana Sadiq Abubakar. Alhamdulillah, za mu yi mu ce mun gode Allah, amma mu 'yan Borno da 'yan North East gaba ɗaya mu gani a ƙasa, ba North East ba, mu 'yan Arewa gaba ɗaya.
Suna sunana Musa. Alhamdulillah, abu guda biyu ne. Shi Tinubun yana son mulki, kashin ma kansa yana son mulki. Mu arewa ne a gaban mu, ya kamata a zona a duba abin da yake faruwa arewa, kashe kashe, sace sace.
Sunana Malam Hassan. To, alhamdulillah, kasan duk abin da mu kullum abin da muke bukata shine zabin Allah. Ke mu Allah ya sa wannan abin ya zama alkhairi.
Shi ma dai dan takarar jam'iyyar Labour Party Mr. Peter Obi ya ayyana Senator Datti Baba Ahmed a matsayin wanda zai rufa mai baya a takarar shugaban kasa. Da samun wannan labari, abokiyar aiki na ta Abuja Halima Abdulrauf ta yi hira ta musamman da shi game da dalilan da suka sanya aka zaɓe shi tare da abin da za su yi idan dama ta samu sun ci zaɓe.
Cikin ikon Allah ni ne aka sunanta a matsayin mataimakin dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party. Masha Allah, su suka neme ni, suka bani ƙwararren dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida. Ga kuma dalilin da ya fito da jam'iyyar mu daya ta PDP. Na fita daga PDP ran Litinin, shi kuma ya fita ran Talata. Dalilan da muka bayar na fita kusan ɗaya ne. Ya koma wannan jam'iyyar ta Labour Party a suka bashi takarar shugaban kasa. Ya ɗau lokaci mai tsawo kafin suka neme. Dalilan da ya bayar shine yace yana neman wanda na farko shekarun shi na ƙasa da nashi saboda girmamawa, kuma cikin waɗanda shekarun zo kusa ba za su iya daidaitawa. Na biyu, yana neman wanda ya yi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi. Ni kuma suka ce na yi fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa. Ya ce kowanne kaɗai ya isa. Ya ce na yi fice wajen siyasa arewan kanta. Na yi majalisar wakilai, na yi nadata wa na kafa jam'iyya ta kaina duk da ban takara a cikin ta, na yi takarar shugaban kasa, na yi fice wajen samar da aiki, na yi fice wajen faɗakarwa a ce aje a yanki kati lokacin kidaya, duk wani abubuwan da ya shafi al'umma. Alhamdulillah, kullum wani zai zo ya ba wani abu da kai. To, kin ga shaidan mutum ai kikkiawan abin da shi yasa ni ko na aminci. Shi Peter Obi a lokacin da ya ce faɗin kasa mai albarka da ke arewa shine man Najeriya, ba man da aka sani a kudu ba. Gaskiya burge ni, birane irin su Kaduna da Kano kadai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su. Wannan kadai hanya babban hanya ce da zamu fara. Kafin ma wannan, wato muna so mu tsaye da faduwar naira a matsayin shugaban kasa. Idan ba ka da ƴan uwa da ke amfana da faduwar darajar naira, naira za ta tsaya. To, ana saida musu dala a sauƙaƙe, ƴan kasuwa ba sa samu, su kuma darajar naira na ƙara faduwa, suna ƙara kuɗi. In ba ka da wannan, an buɗe hanyar nasara. Babu abin da ya kai sanarwa. Za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a. Idan kai yadda kai na'am, kai hamdala da jahilci da kidahumanci, to ka tsaya wai dole dole sai dan kabilanka. Muddin shugaba baya sata, yana da hujjar ya hukunta kowa ke ciki mai zamai. Na daya, duk kudin Najeriya zai shigo hannu, kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya kan 100%, saboda za mu shigo da na'ura. Kowane kamfani ba za a takura musu ba. Kowane ma'aikaci, kowane dan kasuwa an saukakar da shi. But kudin harajin ciniki za mu saukakar da yanda ake karban shi, kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati. Daga nan ka fara ninki na farko kenan.
A yanzu dai an iya cewa APC, PDP da kuma jam'iyyar Labour Party sun gama kimtsawa don fara yakin neman zaɓe, wato da zaran lokaci ya yi. Sanca Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To, a gaishe ka. Bayan wannan rahoto na musamman, bari kuma Murtala Faris Sanyinna ya shigo da shiri na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Yayin da aka kammala fafa ta wasannin matakin rukuni na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta mata a jiya Lahadi, an tsara jadawalin wasannin matakin kwata fainal na gasar da ake ci gaba da fafatawa a ƙasar Morocco. Duk da yake dai Najeriya ta sha kashi a wasanta na farko na gasar, sa'ad da ƙasar Afirka ta Kudu ta doke ta da ci 2-1, to amma ta sami tsallakewa zuwa matakin na kwata fainal, bayan da a jiya ɗin ta lallasa Burundi da ci 4 da nema. Lamarin da ya sa ta karkare matakin a matsayin ta biyu a rukunin C ƙasa ga Afirka ta Kudu, da ta yi nasara a dukkanin wasannin ta uku na matakin. Bayan Najeriya da Afirka ta Kudu a rukunin C, haka ma mai masaukin baki wato Morocco da ke sama rukunin A ta sami tsallakewa da maki 9 tare da Senegal da ke ta biyu da maki 6, sai a rukunin B inda Zambia ke sama da maki 7 da kuma Kamaru mai maki 5. to sai dai kasashen Tunisia da Botswana ma sun sami shiga matakin na quarter final a matsayin waɗanda suka zo na uku da suka fi yawan maki domin cike adadin kasashe takwas da za su fafata wasannin hudu na matakin na quarter final. Morocco za ta kara ne da Botswana, yayin da ita kuma Zambia za ta kai cire ne da Senegal a ranar Laraba mai zuwa. A ranar Alhamis kuma Najeriya za ta buga da Kamaru, Afirka ta Kudu kuma ta fafata da Tunisia. An sami cin madaidaito tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City da Chelsea kan sayen dan wasan City din Raheem Sterling akan kuɗi da za su kai fan miliyan 50. Ana taron dan wasan zai isa Stamford Bridge nan ba da jimawa ba domin gwaje-gwajen lafiyarsa da kuma kammala sauran tsare-tsare domin rattaba hannu kan kwantaragin shekaru 5 da kuma zaɓin ƙarin shekara 1. Sterling mai shekaru 27 ya koma City din ne a shekara ta 2015 kan kuɗi fan miliyan 49. Inda ya sami zura mata kwallaye 131 a cikin wasanni 339 da ya buga mata. A ɗaya bangaren kuma sabon mai horar da 'yan wasan Manchester United Erik ten Hag ya ce shahararren ɗan wasan ƙungiyar Cristiano Ronaldo ba na sayarwa ba ne, domin kuwa yana cikin sabon tsarin da ya zo da shi a ƙungiyar. Makonni biyu da suka gabata ne ake ta ta'allaka Ronaldo mai shekaru 37 da komawa Chelsea, inda har wasu rahotanni suka ce ya gana da sabon mamallakin ƙungiyar Todd Boehly, bayan da kuma shi da kansa ɗan wasan ya fito ƙarara ya bayyana wa ƙungiyar buƙatar sa ta sauya sheka. Ronaldo ya sake komawa tsohuwar ƙungiyarsa ta United ne a bara, bayan ya zama a ƙungiyoyin Real Madrid da Juventus. To amma kuma ana ganin komawarsa ƙungiyar bai karɓe shi ba, a yayin da tauraron sa bai haska kamar yadda aka yi hasashe ba, lamarin da ya sa yake son sauya wata ƙungiyar. To sai dai kuma sabon kocin ya ce Ronaldo ya fuskanci ƙalubale ne sakamakon wasu matsaloli da suka shafi ɗan wasan, amma a yanzu za a yi sabon tsari a sabuwar kakar wasanni inda kuma Ronaldo yake a ciki ka'in da na'in. A fagen wasan tennis kuma ɗan ƙasar Serbia Novak Djokovic ne ya lashe babbar gasar Wimbledon ta bana, bayan ya yi waiwayin baya ya doke ɗan ƙasar Australia Nick Kyrgios da turmi 3-1 wasan ƙarshe ta maza da aka fafata a jiya Lahadi. Wannan ne karo na 19 da yake lashe gasar ta Wimbledon da aka buga a ƙasar Ingila, wadda kuma ta bada jumlar manyan kofuna 21 da ya lashe a tarihi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice dai, gwamnatin kasar Kamaru ta buƙaci tallafin abinci na gaggawa don taimakawa iyalai sama da miliyan 2 da ke fuskantar barazanar yunwa a yankin iyakokinta da Chadi da Najeriya da ke arewacin kasar. A wani taron tattauna rikicin da aka yi yau Litinin a birnin Yaounde, hukumomi sun ce rashin tsaro, aukuwar bala'o'i da rikicin kabilanci na daga cikin abubuwa da suka haddasa ƙarancin abinci a ƙasar mai yawan mutane miliyan 26.5. Ministan noman ƙasar Gabriel Mbairobi ya ce ambaliyar ruwa da giwaye sun lalata ƙadadar gonakin noma da na kiwon kaji da yawa, sun kuma yi sanadiyar kisan shanu, tumaki da awaki da ba a san adadinsu ba cikin watanni 6 da suka gabata. Jami'in Ukraine sun ce harhare ta sama da Rasha ta kai kan birnin na biyu mafi girma a kasar, wato Kharkiv, ta safiyar yau Litinin. Sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini, inda akalla mutane 3 suka mutu tare da jikkata wasu 28. Ole Sanhubov, gwamnan yankin Kharkiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa harharen makami mai linzami, ciki har da wanda ya faɗa kusa da wasu wuraren ajiye kayayyaki, an auna fararen hula ne. Sanhubov ya kira harharen na ta'addanci. Wata kotu a kasar Spain ta amince a gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos, wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata. Elsa Chize de Santos ce ta nemi a yi binciken saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa. Ta ce abokan hamayyar siyasa ba sa son ya mara wa 'yan adawa baya a zaben Angola da ke tafe, kamar yadda BBC ta ruwaito. Haka kuma BBC ta ba da rahoton cewa dan siyasar ya so a binne shi ne a sirrance a Spain, amma kasar Angola ta ɗauki matakin mayar da gawarsa kasarsa ta asali don yin jana'izarsa.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham wacce ta hada shi, da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.